Chinatown kamar da ake karanta a nan an kafa ta ne a shekara ta 2004 inda gininta a kama da gine-ginen da ake gani a birnin na Sin a kasar dai shi da wannan gini ya kunshi shaguna kusan 200 da ake saye da sayarwa ƴan Najeriya da kuma ƴan kasar Sin ne ke haya a irin waɗannan shaguna domin saye da sayarwa a kasarin kayan da ake sayarwa dai sun kunshi kayayyaki ne da ake shigowa da su daga kasar China ko kasar Sin kama daga kayayyaki ko tufafin sawa zuwa kayayyakin gida da kujeru kirar kasar Sin sai dai kuma matsalar tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta a yan shekarun nan ya sanya hada-hadar kasuwanci a wannan cibiya ya ja baya yadda ma wasu ƴan kasar ta Sin suka rufe shagunan su suka ƙara gaba walau dai suka koma kasar su ko kuma wasu kasashe na nahiyar Afirka wasu kuwa sun nausa ne zuwa wasu jihohi dake arewacin Najeriya musamman ma dai jihar Kano inda can kuma ƴan kasuwan kantakwari ke kukan ƴan kasar ta Sin sun mamaye musu harkokin su na kasuwanci to sai dai sabanin abin da yake faruwa a kantin na Kwari inda ƴan kasar Sin ake zargin su da mamaye kasuwanci a nan birnin Lagos lamarin ba haka yake ba a kasarin ƴan kasar ta Sin dai an fi samun su ne a wannan cibiya da aka kafa wanda kowa yazo wannan kasuwa ya san cewa zai sayi kayayyakin da aka shigo da su ne daga kasar ta Sin ko da yake kokarin jin ta wasu tsararin ƴan kasar Sin da har yanzu ke da shaguna a wannan kasuwa ya citara inda suka ki su ce mana ufa wasu ƴan Nigerian masu shaguna a wannan kasuwa irin su Malam Musa Dallaji ya shaida mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa
kasuwanci da yana tafiya amma ba kamar na da ba domin yanayin da dollar daman ya haura kuma ba za mutane su meet up da kidan rentage dan nan ba so kasuwan ya fadi dai
akwai tsadan shaguna kenan
shaguna akwai tsada amma da kamar da situation yana nan yanzu din nan so she is considerate there is a good price kamun yanzu dai mutane sun tafi mutane tenant din sun tafi wadansu sun tafi can Lagos wadansu kuma sun koma gida domin kasuwa bai cewa kamar da
mutane sun ragu kenan matuka
kamar masu siyayya dai sun ragu domin mutane sun tafi amma dai kasuwa dai tana cin kadan
ita ma madam Jumoke Abimbola wata mai shago ne a wannan kasuwa na China da ke nan birnin Lagos kuma ta bayyana mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya
before now it used to boom very well but really be slow
tace kware kuwa muna gudanar da harkokin kasuwanci a wannan cibiya to sai dai kuma harkoki na tafiyar hawainiya ba kamar yadda yake a can baya ba to ko matakin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta dauka yanzu wanda zai baiwa ƴan kasuwar Najeriya amfani da kudin kasar China zai taimaka muku
yes very well it will help it will kind of boost the business relationship more instead of going through changing dollar to yen now we can even deal directly with our own currency which will help in a way too
tace kware da gaske wannan mataki zai taimaka kaga ba sai mun sayi dalar Amurka ba akasarin tsadan da muke fuskanta a wannan kasuwa na dan saba ne da sayar dala to sai dai kuma bincike ya nuna cewa bayan matakan tattalin arziki da aka dauka a Najeriya da kuma tsadan rayuwa da ya kawo na kasu a hada-hadar kasuwanci a bangaren ƴan kasar ta Sin akwai wanda ke zargin cewa harkoki irin na ƴan damfara da Najeriya ta yi suna a kai na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa su gujewa harkokin kasuwanci a Najeriya. Baron Yejibrin, Murai Amurka daga Lagos.